الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata. A yau muna 20 ga watan Shawwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1447, wanda ya dace ma 7 ga watan 4 shekara ta 2026. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake ce da shi tafsiru kalimati tauhid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Haka ne, an samu wasu daga cikin magabata irin su Abdullahi dan Umar sukan dada wa magafiratuhu idan mutum ya kai gaya a wajen yi maka sallama, yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu. Illa kasancewar iya dai abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bakin wa barakatuhu. Gani ko wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, wanda kuma nassi na alqur'ani haka ya tabbata. Ubangiji mai girma da ɗaukaka na faɗa, wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba. Ubangiji ta'ala na faɗa, idan an gaishe ku da wata gaisuwa ta musamman, Ubangiji ta'ala yace fa hayyu, ku gaishe da wanda ya gaida ku bi ahsana minha, da mafi kyawun gaisuwar da ya muku. Aurduha, ko kuma ku maida masa kwatancin gaisuwar da ya muku. Idan mutum ya ce maka assalamu alaikum, to abin da ya fi dacewa a farko kai masa gaisuwar da ta fi tashi, ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi, ko kuma ka karasa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan yace maka assalamu alaikum wa rahmatullah, to sai ka ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko yace maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'anar kenan aurudduha, ko ku maida masa kwatancin gaisuwar da yayi muku. Bai dace ba mutun ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah, kai ka ce wa alaikum assalamu ka kyale. Idan kai haka baka bada haƙƙin da yake kanka, domin Ubangiji ta'ala ce ya auru duha, ko ku maida masa kwatancin gaisuwar da yayi muku. Ko ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, kai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah. Idan kai haka baka ida kai inda ake buƙatar ka kai. Dan dai lalle haka ne, an samu daga cikin magabata wasu suna dada wa magafiratu ga duk wanda ya kai musu ƙarshen gaisuwa. Mene ita zakka? Ba ba sharadi bane ba na bayar da zakka cewa a dunkule a ba mutum daya ko mutum biyu ko abin da ya kama da haka. Babu dalilin da ya nuna cewa zakka dunkule ta ake a ba mutum daya ko mutum biyu. Zaka ji mutane suna faɗa ai a bashi shi ma ya samu abin da zai juya, tana iya yiwuwa baɗi shi ma ya hudda. Babu dalilin da ya nuna haka. Zakka haƙƙi ne na mabukata talakawa. Bai ya dacewa talakawa ga su nan furcik a cikin jama'a, wanda suna famar ɗan kilo ɗaya na shinkafa wanda za su je su ɗora su samu abincin yini. A ce gaba ɗaya a haramta musu a dunkule a ba wani. Dibawa ake a cincira kowa a bashi gwargwadon buƙatar shi. Wanda yake da wata buƙata mai tsanani sai a bashi kaso mai yawa domin toshe wannan buƙata ta shi. Amma babu dalilin da ya ce a ba wani a dunkule ta a ba wani shi ma don ya samu ya juya. Shi ma wai baki ya hudda. Waye ce muku haka? Zaka iya dunkulewa ka bashi ya je yayi wani sha'ani shi na daban. Shi daman bai iya kasuwanci ba, bai iya juyawa ba, an dunkule an bashi. Me yiwuwa in yana da mata ɗaya ya je ya ƙaro ta biyu, ko ya je ya kinkimo abin da ma ya fi ƙarfinsa, da yana talaka kuma ya koma rayuwa ta mawadata. Kuma baɗi ma ya zira ido. Jira yake a dunkule kamar yadda a bara aka bashi, baɗi ma a bashi haka. Kenan ciccirawa ake duk wasu waɗanda suke mabukata, kowa a ɗauka a bashi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an tattara dukiyar zakka an kawo masa, manzon Allah yakan bibiyi mabukata kowa ya ɗauka ya bashi. Babu dalilin da aka ce a dunkule a ba wani shi kadai wai dan shi ma ya juya zuwa baɗi cewa ya hudda. An gane ku? Kenan kowane mabukaci a diba a gani gwargwadon bukatar shi a bashi. Wannan shi ne ka'ida. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna daidai gabar da mala yake mana magiya, yake cewa fallaha fallaha ya ikhwani. Mala yake cewa ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah ya ku ƴan uwana. Lafazin Allaha Allaha mansubun ne alal igra. An gane ko? Ma'anarsa shine ittaqullaha, ittaqullaha, ku tsara dokokin Ubangijinku, ku tsara dokokin Ubangijinku. Ya ikhwani, malam ya ce ya ku ƴan uwana, wanda wannan wasiya ce tsadadda malam yake mana cewa mu ji tsoron Allah, ma'ana mu tsara dokokinsa, wanda ita ce wasiya ta farko wato ita ce wasiya wadda Allah subhanahu wa ta'ala yayi ga al'ummu na farko da na ƙarshe, kamar yadda ya faɗa a cikin suratul Nisa, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ubangiji ta'ala yake cewa tabbas waɗanda aka ba su littafi gabaninku da ku kanku, Ubangiji ta'ala ya ce mun yi muku wasiyar cewa ku tsare dokokina. Kuma ita ce wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma sahabbansa, kamar yadda ya zo a hadisi na Al-Irbad ibn Sariya, Allah ya kara masa yadda, da yake faɗa wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mawidatan baligatan wajilat minha alqulubu wa darafat minha alquyun فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودد فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. صحابي da suka ce ya rasulullahi kai mana wasiya, azan Allah sai ya ce usikum bi taqwallahi, ina muku wasici game da tsare dokokin ubangijinku, wasami wa ta'a, da ji da bi ga duk wanda ya shugabance ku. Kuma haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika Mu'az dan Jabal zuwa Yaman, manzon Allah ya ce masa ittaqillaha haythu ma kunta wa atibi as-sayyi'ata al-hasanata tamkuha wa khaliqin nasi bi khuliqin hasan. To dan haka duk wanda zai ce wani ka ji tsoron Allah, to ka tabbata ya maka wasiya, babbar wasiya wadda babu wata wasiya sama da ita, domin yana nufin ka da duk wani alkhairi a rayuwarka ta duniya da makomarka lahira, domin jin dadi da bawa ke samu da nutsuwa da walwala da aminci a wannan rayuwa ta duniya haka a makoma lahira na ƙarƙashin tsare dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shine anan malam yake ce da mu fallaha fallaha ya ikhwani, malam yace ya ku ɗan uwana ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ma'ana ku tsare dokokinsa, duk abin da ya shar'anta muku na yi ku kwatanta bakin gwalgwadon iyawarku, duk abin da ya hane ku ku hannu. Malam ya ce tamassaku bi asli diniku, ku yi riko da tushen addininku, wa awwalihi da farkonsa, wa akhirihi da ƙarshensa, wa ussihi da gugunsa, wa ra'asihi da ƙololuwarsa, shahadati an la ilaha illallah, ita ce kalima ta shahadatu an la ilaha illallah, wanda kalimatu shahada ita ce tushen addini. An gane ko? Ita ce tushen musulunci gaba ɗayan shi, domin duk annabawan da Allah ya turo da duk manzannin da Allah ya turo, iya abinda suke fama tabbatarwa shine kalimatu shahada, ita ce tushen addini. Saboda wannan kalima Allah ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da halittun da suke tsakaninsu, saboda ita wannan kalima Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya turo annabawa da manzanni, saboda wannan kalima Allah ya halicci wuta da aljanna, saboda wannan kalima Ubangiji ta'ala ya kasa bayinsa kashi biyu, wasu ƴan aljanna wasu ƴan wuta. Wannan kalima saboda tabbatar da ita Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo manzanni da littattafai suka koma zuwa ga Ubangijinsu suka gadar ma da al'ummu wato waɗannan littattafai domin jaddada musu wannan kalima. Don haka ita ce tushen addini. Shine malam ya ce tamassaku bi asli dinikum, ku yi riko da tushen addininku. Sai ya ce wa awwalihi da farkonsa, kalimatu shahada ita ce farkon addini, saboda da ita mutum yake musulunta. Duk wanda yake kafiri yau idan ya zo mana cewa yana nihin ya musulunta, to farkon abin da za mu nema a gunsa shi ne ya furta kalima ta la ilaha illallah, domin ita ce farko. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wanda ya zo da sunan ya musulunta, farko abin da manzon Allah yake nema daga gunsa cewa ya yi furci da kalimatu shahada. Idan mutum ya furta ta, to ya shiga musulunci. Shi yasa idan an kai ma makiya farmaki, farkon abin da ake nema su ce la ilaha illallah. In dai suka ce la ilaha illallah, to sun tsara jininsu, sun tsara dukiyarsu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka fa idza fa'alu dhalik faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tura wato Mu'az dan Jabal zuwa birnin Yaman, manzon Allah ya ce masa, innaka ta'ati qauman ahla kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa inhum aqa'uka lidhalik fa akhbirhum anna allaha aftarada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla fa inhum aqa'uka lidhalik fa akhbirhum anna allaha aftarada alayhim sadaqatan fi amwalihim tu'khazu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim wa iyyaka wa kara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi hijab au kama qala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aika Mu'az zuwa kasar Yaman a matsayin cewa shine malami mai karantar da su addini, shine matsayin alƙali. Manzon Allah ya ce masa, ka san da cewa kai Mu'az zaka je ne ka samu wasu jama'a waɗanda suke mazawwa littafi. An gane ko? Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jan hankalinsa cewa ya san da cewa mutanen da zai je ya same su ba mutane bane waɗanda suke masu farin kai, kamar yadda ake faɗa a Hausa jahilai, ko kace masu baƙin kai. A'a, suna da wani bulbuɗi na ilimi. Duk wanda yake da wani bulbuɗi na ilimi, to yana da wuyan lamari, saboda in kace masa kaza, to dama yana da wata shubha tashi. To amma in a ce jahili ne, to dama shi kwakwalluwar shi kamar bidici kenan, abinda ka gabatar masa na gaskiya in Allah ya masa dace zai karba, babu wata jayayya. To shine anan manzon Allah ya ce masa, ka san da cewa zaka je ne ka samu wasu jama'a waɗanda suke mazawwa littafi. Manzon Allah sai ya ce, farkon abinda zaka kiraye su zuwa gare shi ita ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Manzon Allah ya ce, in har sun karɓa maka, to ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu salloli biyar a tsawon yini da dare. In har sun karɓi waɗannan salloli biyar sun kiyaye, to ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu wata sadaka a cikin dukiyarsu, ita ce zakka, wadda za a karɓa daga gummawadatansu a mayar da ita ga talakawa waɗanda suke mabuƙata. To don haka kalimatu shahada ita ce farkon musulunci, da ita mutum yake zamantowa musulmi. Don haka idan mutum ya zo ya ce zai musulunta, ba za a ce masa ba tashi ka yi sallah, ko kuma a ce masa to gobe ka tashi da azumi, ko kuma in mai dukiya ne a ce masa to lissafa kawo zakka. A'a, farkon abin da za a nema ya furta kalimatu shahada. Shi yasa anan malam ya ce, wa awwalihi kalimatu shahada ita ce farkon musulunci, wa akhirihi kuma ita ce ƙarshensa, ita ce kalimar da ake so ake fata duk wani bawa mumini ya bar duniya a kanta, domin duk wanda kalimatu shahada ta zamanto karshen kalimar da ya bar duniya a kanta, to aljanna ita ce makomarsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yake cewa man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, duk wanda la ilaha illa Allah ta zamanto karshen kalimarsa wanda ya bar duniya a kanta, manzon Allah yace tabbas aljanna ita ce makomarsa. Allah ya sa mu dace. To shine malam yace farkonsa da karshensa, yace wa ussihi, yace kuma ita ce wato gugun wannan addini. Idan aka ce ussun shine gugu, an gane ko? A turance ne ake cewa foundation kenan, amma Hausa gugu ake cewa, kenan shine foundation wanda ake dora gini akan shi, tubali na harko kenan. Dalilin da yake nuna cewa la ilaha illallah ita ce gugun wannan addini na musulunci, fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, buniyal islamu ala khams, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus salati wa ita'uz zaka, wa hajjul baiti wa sawm ramadan. Manzon Allah yace an gina musulunci akan gimshikai biyar, sai yace ginshiki na farko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan haka ita ce wato tubali na farko na wannan addini. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi a matsayin annabi ne, manzo ne, farkon abin da yake kira ga jama'a, yake kiran jama'a zuwa gare shi shine fadar la ilaha illallah da kudirce ma'anarta. Sai da ya shekara goma a Makka, iya abin da yake kira ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu, ya ku jama'a ku ce la ilaha illallah, ku rabauta da duk abin da kuke buri a rayuwarku ta duniya, haka a makoma lahira. A shekaru goma da manzon Allah ya yi a farko a Makka bayan an turo shi a matsayin manzo, la ilaha illallah kadai ake buƙatar mutum ya faɗa, ya san menene ya faɗa, kuma ya kudirce ma'anarta a zuciya, domin sallah kafin a yi hijira da shekaru uku aka farlanta ta. An gane ku? Kafin a yi hijira da shekaru uku, shi ko iya zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a Makka bayan Allah ya turo shi a matsayin annabi ne, manzo ne, shekaru goma sha uku ya yi. Shekara goma kawai la ilaha illallah ake buƙatar mutum ya faɗa, domin ita ce tubali na farko. Sannan kafin a yi hijira da shekaru uku aka farlanta sallah, bayan an farlanta sallah iya shekaru uku manzon Allah ya yi a Makka, sannan ya kaura zuwa Madina. A shekara ta biyu da komawar shi Madina aka farlanta azumi, kuma a wannan shekara aka farlanta zakka, ita hajji. Sai a shekara ta tara a magana mafi rinjaye aka farlanta ta, tare da cewa wasu malamai na faɗar cewa a shekara ta shida, to amma ita hajji an farlanta ta ne a shekara ta tara da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin a shekara ta takwas manzon Allah ya zo ya ci Makka da yaki, ya kakkabe duk wani datti na gumaka waɗanda aka kimsa a cikin Ka'aba. Shekara ta tara aka farlanta hajji, manzon Allah ya shugabantar da Abubakar a matsayin shugaban alhazzai, aka je aka yi hajji, sannan shi a shekara ta goma ya je ya yi hajjinsa, hajjin bankwana. To shi yasa anan malam ya ce wa ussihi, wato la ilaha illallah ita ce gugun wannan addini na musulunci, ma'ana ita ce foundation ginshi. Wa ra'asihi, malam ya ce kuma ita ce kululuwar shi, babu wani abu sama da ita. Kamar yadda hadisi na cikin sahihai, riwaya wadda ke cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, fa a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha'ani tariq, sai yace wal haya'u shu'batun min al-iman. Manzo Allah yace shi imani yanki 70 wani abu ne. Manzo Allah sai yace fa'alaha qululuwarta karshe kenan. Manzo Allah yace qaulu la ilaha illallah fadar la ilaha illallah ita ce qululuwa ita ce karshe. Sai yace koma baya shine nisanta abinda zai iya cutar da jama'a gabarin hanya. Wannan shi ma wani yanki ne daga cikin yanki na imani. To shine malam bayan ya ce ku yi ruko da tushen addininku da farkonsa da karshensa da gugunsa da kololuwarsa. An gane ku? Shi kanshi kai ba a ce masa ba ra'as kai domin shi ne madaukaki a gangan jiki gaba daya. An gane ku? Shi yasa shugaba a cikin jama'a ake ce masa ra'as. In aka ce ra'as kenan shugaba wanda shi ne karshe sama. To shi ma kai da ake ce masa ra'as saboda shi ne madaukaki a gangan jikin dan adam. To shi ne anan yace wa ra'asihi wato da kololuwarsa sai yace shahadati an la ilaha illallah ita ce shaidawa babu a wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face Allah mahaliccin kowa da komai. Malam yace wa arifu ma'anaha. Malam yace ku sani ma'anarta. Wa ahibbuha. Malam yace kuma ku kaunace ta. Wa ahibbu ahlaha ku kaunaci ma'abutanta. Waj'aluhum ikwanakum. Malam yace ku maida su sune ƴan uwanku na haƙiƙa. Walau kanu ba'idina koda manisanta ne gabarinku ta fuskar danganta. Ko mun nisan mutun da kai ta bangaren danganta in dai musulmi ne to ka tabbata wannan shine dan uwanka wanda yake na haƙiƙa wanda ya zama wajibi ka kaunace shi ka so masa duk wani alkhairi da kake so ma kanka kuma ka ki masa duk wani sharri da mugunta da kake ki ga kanka shine malam yace wa arifu ma'anaha malam yace ku sani ma'anarta. An gane ku? Ku sani ma'anarta. Wanda duk bayanin da ya gabata malam ya mana bayani game da ma'anar ita kalimatu shahada. An gane ku? Wanda in ka ce la ilaha illallah ma'anarta shine ai la ma'abuda bi haqqin illallah babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face Allah mahaliccin kowa da komai. Wannan ita ce ma'anarta. Ba waɗanda suke fassara da cewa la ilaha illallah ai la khaliqa illallah wala razika illallah cewa ba mahalicci sai Allah ba mai azurtawa sai Allah. Wannan wani bangare ne daga cikin ma'anarta. Wanda in ka ce wannan shine iya ma'anar la ilaha illallah to ba ka da bambanci da mushirkan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaka a jiya kuma ya farlanta yakar su har zuwa kiyama saboda sun tabbatar da cewa ba mai halitta in banda Allah ba mai kashewa in banda Allah ba mai rayawa in banda Allah ba mai azurtawa in banda Allah subhanahu wataala. Amma wannan imani da cewa ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba mai halitta sai Allah ba mai azurtawa sai Allah bai tsara jinin su bai tsara dukiyar su ba ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da yakar su saboda ma'anar da ake so su sani shine cewa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya in banda Allah a daina bautar kowa a kadaita Allah subhanahu wataala da bauta. Domin da kace la ilaha anan ka kore duk wani abin da ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wataala duk wani abin da ake bauta ma gaba ɗaya ka ce baka yadda da bautar da ake masa domin la nafiya ce lil jins. Da kace la ilaha domin al ilahu shine al ma'bud. Da kace la ilaha ka ce kwata kwata babu wani abun bauta a sama ko a ƙasa. Da kace illallahu sai ka ce in banda Allah an gane ku illallahu kana mi tabbatar da ibada ka cukan ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi ne abun bauta na gaskiya. Kenan kaga wannan shi ne ma'anar ita la ilaha illallahu wanda ake so mu sani mu tabbatar da wannan ma'ana a zuciyarmu cewa babu wani abun bauta musacancanta da gaskiya in banda Allah. Duk wani abu da ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala to ƙarya ne, wannan bai cancanta ba a bauta masa. Illallahu ibada gaba ɗayanta haƙƙi ne wanda yake ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi kaɗai ya cancanta a bauta masa, kamar yadda ya faɗa dhalika bi anna allaha huwa al-haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna allaha huwa al-'aliyyu al-kabir. Shine yace dhalika, wannan abu da ake nihi ake faɗa muku, bi anna allaha huwa al-haqqu, dan ku tabbata Allah shine abun bauta wanda yake na gaskiya. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, lalle duk abinda mushrikai suke bauta ma wani ba Allah ba huwal ba'idu, to ƙarya ne domin basu cancanta ba a bauta musu. Sai yace wa anna allaha huwal aliyyul kabir, dan ku tabbata Allah shine madaukaki wanda ya kai matuka a wajen daukaka, daukaka ta fuska uku, daukakar sha'ani, daukaka ta zati, daukaka ta rinjaye, da zatinsa ya daukaka akan al'arshinsa, sannan kuma shi ne madaukaki akan bayansa shi ke sama da su da rinjaye, wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, sannan kuma lamarinsa lamari ne wanda yake madaukaki. Al-kabir kuma shi ne ubangiji wanda yake mai girma. Haka wannan aya Allah ya tabbatar mana a cikin suratul hajj da suratul luqman cewa shi ne abun bauta na gaskiya. Kenan haka ake buƙatar musamma anar wannan kalima mu kudirce ta a zuciyarmu cewa babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya in banda Allah mahaliccin kowa da komai, ko ka ce face Allah mahaliccin kowa da komai. Shine Al-Hafizul Hakimi Allah ya ji kansa yake faɗa cewa wanda ya kudirce wannan ma'ana shine la ilaha illallah zata amfane shi, amma duk wanda ya jahilci wannan ma'ana ta to ko sau dubu zai maimaita wannan kalima a rayuwarsa ba zata amfane shi a gobe kiyama. Shine yake cewa man qalaha mu'taqidan ma'anaha wa kana amilan bi muqtadaha fil qawli wal fi'li wa mata mu'mina yub'athu yawmal hashri najin amina fa inna ma'anaha alladhi alayhi dallati yaqinan wahadat ilayhi alaysa bil haqqi ilahun yu'badu illa al ilahul wahidul mutafarrid bil khalqi war rizqi wa bit tadbir jalla an shariki wan nadhir. Shine yace man qalaha, du wanda ya fadi la ilaha illallah mu'taqidan ma'anaha, yana mai kudirce ma'anarta, an gane ko da zuciyarsa, wannan ma'ana da muka faɗa cewa babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya in banda Allah mahaliccin kowa da komai, to ka kudirce wannan ma'ana a zuciyarka, ka kudirce wannan ma'ana duk wani da ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba ibada ba ce, Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa. Malam yace wa kana amilan bi muqtabaha, kuma ya kasance yana aiki da iya abinda ta kunsa, domin kalimatu shahada ita ce ta kunshi dukkan waɗannan dokoki da Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana cewa mu yi sallah lokaci biyar, mu yi azumci wata na Ramadan, mu bayar da zakar dukiyarmu, mu yi hajji in har muna da iko, mu yi da'a ga mahaifa, mu sadar da zumunta, mu kyautata makwabtaka, duk wasu abubuwa da Allah ya shar'anta mana da nayi da wanda yake na bari, la ilaha illallah ita ce ta kunsa, mutum ya kwatanta. Wa kana amilan bi muqtabaha, shine malam yace fil qawli, game da fada, wal fi'li kuma da aiki. kenan duk abin da ta kunsa na fada da aiki mutun ya kasance yana kwatanta aiki da ita. Sannan mallam yace wa mata mu'mina, kuma ya mutu halin yana mai imani da Allah da manzansa. Mallam yace yub'asu yawmal hashri najin amina, ranar da ake tara halittu yinin alkiyama za a tada shi najin, yana mai tsira game da dukkan wani kangi da duk wani kunci, aminan kuma yana amintacce gaba da duk wani kudgici. Mutun zai tashi antse a cikin kwanciyar hankali a yinin alkiyama, ranar da kowa yake furgita. Shine yace yub'asu yawmal hashr, za a tada shi a ranar da ake tara halittu ranar kiyama, najin halin yana mai tsira game da azabar Allah, aminan yana amintacce. Malan sai yace fa inna ma'ana allazi alaihi dallat yaqinan wahadat ilaihi, lalle ma'anarta wadda ta yi nuni a kanta kuma ta shirya zuwa gare shi shine malan yace allaisa bil haqqi ilahun yubad, babu wani abun bauta fusa cancanta da gaskiya yubadu da za a bauta masa, illa li ilahu, in banda abun bauta wahidun makadaici mutafarridu, wanda yake shi kadai yake. An gane ku, illa li ilahu, in banda abun bauta wahidun wanda yake makadaici mutafarridun, wanda yake kadaita bil khalqi game da halittar halittu, war riziki da azurta bayi, wata dabiri da gudanar da lamarinsu, jalla wanda ya girmama anin shiriki ga rukun abokin tarayya, ma'ana matsayin shi ya wuce a ce yana da wani abokin tarayya. Wannan ziri ko kuma kini shine wato tamka wanda yake kama da shi. To wannan shine hakikanin ma'anar kalima ta la ilaha illallah. Shine mallan yace wa arifu ma'anaha, yace ku sani ma'anarta. Mallan yace wa ahibbuha, mallan yace kuma ku kaunace ta. Wa ahibbu ahlaha, mallan yace ku kaunaci ma'abutanta. An gane ko ku kaunace ta, ku kaunaci ma'abutanta. Waja'aluhum ikwanakum, mallan yace ku maida su ɗan uwanku. Walau kanu ba'idina, koda sun kasance manisanta ne gabarinku ta fuskar dangantaka, ko mun nisan su da ku, to ku dauke su cewa su ne yan uwa. Mallan yace waqfuru bi tawagi, duk wasu dagutai mallan yace ku kafirce musu. Lafazin dawagi ci jami'i ne na dagutai, dagutai suna da yawa. Na daga cikin ma'anar daguti shine duk wani abu da ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala da san shi da yarda shi. Ma ubida min dunillahi bi ridahu, duk abinda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala da yarda shi da amincewa na a bauta masa, to ya zama daguti. Kenan duk wani abu da ake bauta masa koma bayan Allah ka kafirce masa, baka yarda da wannan ibada da ake masa. Mallan yace wa aduhum, ku kulla kiyayya da su. An gane ku, ku yi gaba da su. Wa abghiduhum, mallan yace ku kyamace su. Wa abghidu man ahabbahum, ku kyamace duk wanda ya kaunace su. Aw jadala anhum, ku yake jayayya a madadin kare su. Aw lam yukaffirhum, ko kuma bai kafirtar da su. Wanda a wannan gaba mallan yana ambata mana cewa ita la ilaha illallah bayan mutun ya san ma'anarta. An gane ko, bayan ya sani ma'anarta, ya kudirce ma'anarta a zuciyarsa, to dole kuma sai ya kiyaye sharuɗanta. A wannan gaba mallan ya ambata mana biyu daga cikin sharuɗanta, domin ita la ilaha illallah tana da sharda guda bakwai, wasu malamai sun kara na takwas shine al-kufru bi dagut, kafirce ma dagutu. An gane ko, shine a wannan gaba mallan yace wa ahibbuha, ku kaunace ta. Kaunar la ilaha illallah da kaunar ma'abutanta sharqi ne daga cikin sharuɗanta. shi yasa dole sai mutun ya kiyaye waɗannan sharuɗa kamar yadda magabata wato magabata suke bayani game da ita la ilaha illallah cewa dole sai mutun ya san ma'anarta kuma ya san sharuɗanta. Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri Allah ya ji kansa wani lokaci ya halarci wata jana'iza, jana'izar matar wani mawaki da ake ce masa Farazdak wani mawaki a cikin Larabawa. To matar shi Allah ya mata rasuwa, an tafi jana'izar ta ana binne ta. Sai Al-Hasan ibn Abi al-Basr, Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri sai yake fada ga shi Farazdakin wanda matar shi ce ta mutu aka zo jana'izar ta, sai yace masa ma a'adatta li hazal yawmi, yace mi ka tanada domin irin wannan yini, mi ne ka mi ka tanada domin wata dama ce ya samu ne yayi masa wa'azi. An gane ko? Domin ita dama ba a bari ta kunci, akwai damar da in ka samu ka ja hankalin mutum, to da izinin Allah, in dai Allah ya masa dace, zai karɓi wannan galgadi da kai masa. To shine sai ya tambaye, ya ce masa ma a adatta li hazal yawmi, saboda wannan yini me ka tanada ma kanka? Farazdak sai ya ce masa shahadata Allah ilaha illallah munzu 70 sana, yace tun yau da shekara 70 irin wannan yini, yace la ilaha illallah na tanada masa. Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri sai yace ni'mal ida, yace ma dalla da wannan tanadi da kai, sai yace lakin li shahadati Allah ilaha illallah shurud, kasan da cewa fa la ilaha illallah tana da sharuɗa, sai ka kiyaye waɗannan sharuɗa za ta amfane ka. Sai yace masa fa iyyaka wa qazfal muhsanati, ka kiyayi ma mata kamammu qazafi, domin mawaki ne wanda ya kware a wajen zambo ne ya ci mutuncin wani, ya keta alhurman wani, yace ka kiyayi ma mata kamammu wato qazafi. Kaga anan mi Abul Hasan yace masa, yace la ilaha illallah tana da sharuɗa. Haka wani lokaci aka faɗa ga shi Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, aka ce masa inna nasan yaquluna la ilaha illallah, yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-janna. Aka ce masa ai mutane suna faɗa, suna cewa ai duk wanda yace la ilaha illallah to dan aljanna ne, aljanna ita ce makomarsa. Fa qala, sai yace man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al-janna. Yace haka ne, duk wanda yace la ilaha illallah ya bayar da haƙƙinta da farillarta, to tabbas aljanna ita ce makomarsa. Kenan kaga wannan me yake nuna mana? Ita la ilaha illallah ba tsantsar faɗa bace da baka, dole sai ka kiyaye haƙƙinta, su ne sharuɗanta. Haka Wahab ibn Munabbi Allah ya ji kansa, wani ya masa tambaya ya ce masa alaysa miftahul jannati la ilaha illallah, ya ce masa shin wato la ilaha illallah ba ita bace ba mabudin aljanna, ma'ana dan makulli na buɗe aljanna a shiga? Alaysa miftahul jannati la ilaha illallah, shin makullin aljanna bai zamanto ba shine kalimatu shahada? Qala Wahab, sai ya ce masa bala, ya ce kwarai la ilaha illallah ita ce dan makulli wanda yake na buɗe kofar aljanna. Sai ya ce walakin ma min miftahin illa lahu asnan, sai ya ce amma fa ka san da cewa babu wani dan makulli face yana da haƙura, in dai dan makulli ne to yana da haƙura. An gane ko? In dai dan makulli ne yana da haƙura. Yace walakin sanidi ma min miftahin illa lahu asna, babu wani dan makulli face yana da haƙura. Yace fa in ataita bi miftahin lahu asnan futiha laka, in har ka zo da dan makulli wanda yake da hakura to ka saka za a buda maka ka shiga yace wa illa lam yufta halaka in ku dan makullin ka sungululu ne babu hakura ba yadda za a yi a buda maka ni yake nihi kenan la ilaha illa allah tana da sharada sai ka kiyaye waɗannan sharada kenan la ilaha illa allah ka za ta amfane ka to dan haka shine malamai suka ambata waɗannan sharada guda bakwai kamar yadda al-hafizul hakami Allah ya ji kansa ya jimulce su a cikin fadar sa da yake cewa wa bi shurudin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qa'iluha بالنطق إلا حيث يستكملها العلم والقبول العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب شين يجي وبي شروط سبعة قد قيد يجي لا إله إلا الله عند بيبيتا وتدشر أودا بقي an gane ko sharda ne guda bakwai yace wa fi nususil wahyi a cikin nassuka waɗanda suke na sakon Allah alqur'ani da sunna yace haqqan warada tabbas a cikin alqur'ani da sunna waɗannan sharda bakwai na la ilaha illa allah suka zo ba fadar wani malami bace a fada ce ta Allah kuma fada ce ta manzansa waɗannan sharda bakwai shine yace fa innahu lam yantafi qa'iluha mai fadar la ilaha illa allah ka san da cewa ba yadda za a yi ya amfana da la ilaha illa allah da yake fada shine yace fa innahu lam yantafi qa'iluha bin nubiki a sababin yin furci da ita ko su miliyan yake cewa la ilaha illa allah adini to ba zai amfana da ita ba illa haisu yastakamilu hasi ya cike waɗannan sharuɗa guda bakwai sharadi na farko sai yace al-ilm an gane ko al-ilm kenan al-ilmul munafi lil jahl kenan mutun ya san ma'anar abin da ya faɗa an gane ko ka san ma'anar abin da ka faɗa kamar yadda bayani ya gabata idan kace la ilaha illa allah ma'anar shine babu abun bauta busa cancanta da gaskiya face Allah mahaliccin kowa da komai kenan ka san me ka faɗa kuma ka kudirce wannan ma'ana a zuciyarka dalilin da yake tabbatar da wannan sharadi shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa'alam annahu la ilaha illa allah Ubangiji ta'ala ya ce fa'alam kai sani annahu lalle lamarin la ilaha a sama ko a ƙasa babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya illa allahu face Allah mahaliccin kowa da komai wannan aya ita ce dalili akan wannan sharadi na cewa dole sai ka san ma'anar abin da ka faɗa ka kunshe ma'anar a zuciyarka kuma haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul zukhruf wala yamliku alladhina yad'una min dunillahi wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun ubangiji ta'ala yace waɗanda mushrikai suke bauta ma min dunihi kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba sa mallakar ceto an gane ko ma'ana ba za su ba su mallaki ceto balantana su ceci masu bauta musu wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a waɗanda mushrikai suke bauta musu kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wato basu mallaki ceto ga wani a ranar kiyama illa man shahida bil haqqi ubangiji ta'ala yace sai dai wanda ya shaida da gaskiya me ake nihi da gaskiya ita ce kalimatu shahada sai yace wa hum ya'lamuna alhali kuma sun san ma'anar abin da suka faɗa kenan illa man shahida bil haqqi ay illa man shahida bi la ilaha illallah wa hum ya'lamuna, kuma sun san ma'anar abinda suka faɗa kuma sun kudirce haka a zuciyarsu. Kenan wannan shine sharadi na farko, idan ka ce la ilaha illallah to ka san ma'anar menene ka faɗa. Ka ce duk wani abu da ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ne, bai cancanta ba a bauta masa. Ka ce illallahu, in banda Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa. Haka hadisi na Usman ibn Affan, Allah ya kara masa yadda, hadisi na cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna. Duk wanda ya mutu, manzon Allah yace wa huwa ya'lamu, alhali yana sanin, annahu la ilaha illallah, cewa lamarin babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah mahalicin kowa da komai, dakhala aljanna, manzon Allah yace aljanna ita ce makomarsa. Kaga ash-shahid anan cai man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, bai ce ba man mata wa huwa yaqulu annahu la ilaha illallah, cai wa huwa ya'lamu, ya san da cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Kenan wannan yana nuna mana cewa ita la ilaha illallah ba tsantsar fada bace da baka, sai ka san me ka fada. Duk wanda ya mutu akan wannan sharadi nata ya san me yake fada, zan Allah yace to aljanna ita ce makomarsa. Wannan hadisi na cikin sahihu Muslim. Wannan kenan shine sharadi na farko. Sharadi na biyu shine malam sai yace wali yaqin, da yace al ilmu wali yaqin, sakankancewa. Shine malamai suke cewa al yaqinul munafi lishak, sakankancewa wanda ke kore kukunto. Me ake cewa yaqini? Ka yarda da abu dari saman dari, babu wani kukunto daidai da miskala zarra a zuciyarka. Ka yarda da cewa Allah shi kadai ne abun bauta. Ka yarda da cewa duk wani da ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wata'ala ƙarya ce ba ibada bace. To sai an samu yaqini dari saman dari a zuciyarka. Yanzu misali, abinda ka gani da idanka, ka dafa da hannunka, shin akwai wani kokonto tare da kai? Yanzu misali, gari ya waye rana ta hudu, ka yi kokonton cewa yi ni yayi? To wannan shine ake cewa yaqini, mutum ya sakankance ya gaskata abu dari saman dari babu kokonto. To wannan sharadi ne na la ilaha illallah. In ka faɗa da harshenka, ka san ma'anar me ka faɗa, to a samu yaqini a zuciyarka, babu kokonto daidai da misƙala zarra. Dalili akan haka faɗar Allah subhanahu wataala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Ubangiji ta'ala yace ku san da cewa kadai mu'minai na hakika sune waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa. Sai yace thumma lam yartabu, sannan ba su yi kokonto game da imaninsu, sannan ba su yi kokonto game da imaninsu. Kaga kenan ma'anar ba su yi kokonto ba, kenan sun samu yaqini, sun sakankance, babu kokonto daidai da miskala zarra. To wannan shine sharadi na biyu daga cikin sharada na la ilaha illallah. Kai yaqini game da ma'anar abinda ka faɗa, babu wani kai kawo, babu wani kokonto tare da kai. Amma duk wanda ya kokonto a cikin imaninsa, to imanin shi bai tabbata ba, domin shi imani ba a buƙatar kokonto, gaskatawa ake so dari saman dari, ka samu yaqini. A hadisi shine hadisin da ke cikin sahihu Muslim, riwaya ta Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Manzon Allah yake cewa shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, da tabbatar da cewa lalle ni manzo ne na Allah, Manzon Allah yace la yalqa Allah bihima abdu ghayra shakkin fihima illa dakhala aljanna. Manzon Allah yace babu bawon da zai hadu da Ubangiji subhanahu wata'ala da waɗannan kalima halin baya kokonto game da su. Manzon Allah yace face aljanna ita ce makomarsa. Duk wanda zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, babu kokonto game da wannan abin da ya faɗa. Manzon Allah ya ce in dai ya haɗu da Allah akan wannan sharadi, to ya tabbata aljanna ita ce makomarsa. Kaga wannan hadisi me yake tabbatar mana? Na daga cikin sharuda na la ilaha illallah a sami yaqini. Haka hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, shi ma na cikin sahihu Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mallaki ta min wara'i hadhal ha'ili. Manzon Allah ya ce ma Abu Huraira, duk wanda ka hadu da shi bayan wannan katanga ko ka ce bayan wannan shinge, yashhadu an la ilaha illallah, yana mai shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, mustaqinan biha qalbuhu, zuciyarsa tana mai sakankancewa game da wannan kalima da ya faɗa. Manzon Allah ya ce ma Abu Huraira, fa bashirhu bil janna, ba shi albishir cewa aljanna ita ce makomarsa. Manzon Allah yake faɗa masa cewa bayan wannan shinge, ma'ana bayan wannan katanga, in ka fita duk wanda ka hadu da shi in dai ya shaida babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, ya shaida ni manzo ne na Allah. Manzon Allah ya ce masa mustaqinan biha qalbuhu, zuciyarsa tana mai sakankancewa game da wannan abu da ya faɗa. Manzon Allah ya ce to fa bashirhu bil janna, ba shi albishir cewa dan aljanna. Kaga wannan hadisi me yake tabbatar mana? Yana tabbatar mana wannan sharadi na biyu, shine al-yaqinu, sakankancewa. Kenan idan ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kenan ka san ma'anar menene ka faɗa. Bayan ka san ma'anar abinda ka faɗa, to ka samu yaqini da zuciyarka, babu kokonto akan haka. Sharadi na uku shine al-qabulu, shine malamai suke cewa al-qabulul munafi lirradd, ma'ana karba wanda take kuri watsarwa. An gane ko? Ma'ana ka karbi duk abin da wannan kalima ta hukunta da zuciyarka da harshenka. An gane ko? Ma'ana ka karba, babu wani girman kai game da ita kalimar, ma'ana ka karba da harshenka kuma ka karba da zuciyarka. An ce ka ce la ilaha illallah kafirta, an ce ka yarda da ita da zuciyarka ka amince, ka yarda ka amince, to wannan shine sharadi na uku kenan alƙabul. Shi yasa waɗanda suka yi girman kai ga barin fadar la ilaha illallah suka ki karba, a ranar kiyama ake tambayar su wai menene sababin abin da ya kawo ku cikin wannan kaskanci da wulakanci da wannan azaba. Shine mala'iku za su faɗa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru, ai sun kasance a duniya idan an ce da su la ilaha illallah, ma'ana ku ce la ilaha illallah, yastakbiru, na girman kai suke ba sa faɗa. Waya kulu, na suna cewa a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun, shin yanzu mu za mu daina bautar allolinmu saboda fadar wani mawaki wanda yake mai tafin hankali? Kaga anan me ya kai su? Shine girman kai, sun ki karba, an ce ku ce la ilaha illallah sun ki fada. To dan haka dole sai mutun ya karba, wannan sharadi ne daga cikin sharuddan. Da inda mutun zai kudirce da zuciyar shi amma na ya fada ya ce a shi ba zai fada ba, to la ilaha illallah da ya kudirce ma'anar ta a zuciyarsa ba za ta amfane shi ba. Dole sai ka karba, kenan ka karba da halshenka kuma ka karba da zuciyarka, shine kenan alƙabul. Kamar yadda akwai hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake buga misali ga waɗanda suka karbi saƙon da ya zo da shi da wanda suka juya ma saƙon da ya zo da shi baya. shine maza da sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa zalika masalu man faquha fi dinillahi, wannan shine misalin mutumin da ya fahimci addinin Allah. Wa nafa'ahu ma ba asalillahu bihi min alhuda wal ilmi, abinda Allah ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi ya amfane shi. Fa alima, yayi ilimi na addini, wa allama, kuma ya koyar da jama'a. Maza Allah sai ya ce wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'san, da misalin wanda bai daga kansa izuwa abinda Allah ya aiko ni da shi. Walan yaqbal hudallahi allazi usintu bihi, kuma bai karbi ba shiriyar Allah wadda aka turo ni da ita. Kenan kaga wannan hadisi yana tabbatar mana la ilaha illallah sai ka karba za ta amfane ka, sharri ne daga cikin sharrin da. Da me zaka karba? Ka karba da harshenka, ma'ana ka furta ta, kuma ka karba da zuciyarka. Kenan mun ambata sharda uku daga cikin sharɗan ta, insha Allah kenan sharda hudu da suka rage za su zo a darasi mai zuwa nan insha Allah ta'ala. Za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.